A kwana a tashi noman koko ya mamaye kasar ya kai Ghana a matsayi na biyu wurin samar da koko da kuma chocolate a duniya bayan kasar Cote d'Ivoire. Shekaru aro aro koko shine ke rike da tattalin arzikin kasar. Gwamnatoci sun yi sauye-sauye da dama wanda ya dalilin kafa koko ma samarwa da kuma kasuwancin koko a cikin gida da ma kasar waje. Gwamnatocin kasar da sun taimaka wa manoman koko don ba su kwarin gwiwa su samar da isasshen koko don biyan bukatun koko a kasuwar duniya da kuma haɓaka tattalin arzikin kasar. Sai duk da haka da akwai matsaloli da manoman sashen suke huskanta duk da irin tallafi da gwamnati ke yi wa manoman sashen kamar yanda Eric Obin Ababio malamin gona ya bayyana.
Some of the major problems were access to information and then access to improve techniques for farming. Since we came in, we also assist them to get new improved varieties like the cocoa pods.
Yace manyan matsaloli da manoman koko ke huskanta shine samar da bayanai da kuma ƙara sanin fasahohi na noman koko kuma muna taimaka musu suna samun nau'in koko mai amfani. Wani nazari da aka yi ya bayyana cewa sashin noman koko a Ghana ya shiga wani hali na kakani kayi sakamakon wata iska da kuma kwarin cuta masu lalata tsiro wanda hakan da ya sa Ghana ta gaza samar da koko a kasuwar duniya kamar yadda ta saba. Karamin ministan kudi Ado Forsin ya bayyana mataki da gwamnati take dauka don ceto wannan sashi.
Government and Ghana Cocoa Board is committed with the rehabilitation and replanting of over 8 cocoa farms and farms that have been affected by the swelling shot virus.
Yace gwamnati da hukumar kasuwancin koko ta Ghana sun himmantu wurin sake kafa gonakin koko da suka dade da kuma wadanda kwarin cuta suka lalata. Shugaban kasa John Dramani Mahama ya kira ga masu ruwa da tsaki a sashin da su hada karfi da karfe guri daya don ceto sashin. Yace muna zaton daukar mataki na ganin manoman mu na yin aikin su yanda ya kamata don haka ina kira ga hukumar koko da masu ruwa da tsaki su hada kai wuri daya don magance matsalolin manoman. Duk da cewa Ghana ke samar da koko mai kyau da ake chocolate da shi, yan Ghana ba su cin chocolate sosai shi yasa aka kebe ranar 14 ga kowace watan Fabrairu ran da wasu kasashen duniya suke bukin Valentine ta zama ranar cin chocolate a Ghana. Mr. Eko Ru shine kakakin ma'aikatar yin chocolate ta Ghana Cocoa Processing Company.
When it comes to consumption, we consume less than 0.5%. So there was the need for us to adopt a deliberate strategy to increase consumption.
Yace Ghana ita ce ta biyu a duniya wurin samar da chocolate amma wurin amfani da shi a cikin kasar ba yawa. Shi yasa muka tabbatar da mataki da zai kara yawan yin amfani da chocolate a cikin kasar. Ganin muhimmancin tsirin koko ga tattalin arzikin kasar Ghana da kuma rawa da Ghana ke takawa wurin samar da koko da kuma chocolate a kasuwar duniya. Shi yasa masu sharhi akan harkokin tattalin arziki suke ganin idan waɗannan kalubaloli dake addaban manoman koko ya ci gaba zai zama babban damuwa ga Ghana da ma sauran kasashen duniya.